What a Beautiful Morning, arranged by Mark Breimer.
There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky.
Hey!
Yalla, da 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 fa. Yalla, ba 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 fa. Yalla, da 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 fa. Yalla, ba 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 fa. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Ba ba da da fa. I've got a beautiful feeling. Oh, yeah. Everything's going my way. Da 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 da. Oh, what a beautiful morning. Yeah. Oh, what a beautiful day. Ba ba da 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 da